الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا يومنا رانا اللحدي الشابك ويقوات الربيع الأول هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايا دليه دودا أربعين دا أكو wanda ya dace da 25 kaka dauka mai hankali wanda ya dace da 25 ga watan 10 shekara ta 2021 kamar yadda ƴan uwa suka sani wannan rana ce da muke gabatar da karatun littafin Minanul Mannani liman arada shu'abal iman wanda al-shaykhu al-allamatu al-bahar abdullahi gwandu ya rubuta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama ya kuma kai masa lada a cikin mizanin sa to yau zamu tashi darasi na 5 wanda insha Allah ta'ala satin da ya gabata ya kamata a ce mun gabatar da karatu na 5 amma saboda wata munasaba da ta taso na gabatar da wata nasiha takaitacciya zuwa ga ƴan uwa wasu matasa daga bangaren dariƙar Tijaniya masu da'awar ilimi a sukurin Larabci wanda mun aika musu nasiha da kuma jan kunne to alhamdulillah wannan sakon ya samu isa wanda zamu dan yi darasi cikin littafi kadan wanda bai wuce minti 30 ba insha Allah ta'ala sai mu dakata mu dan ƙara bayani hawa yau game da su waɗannan matasa sannan daga bisani sai a bada dama wasu su kira waya saboda wancan sati mutane sun yi ta nuna damuwar su da sun yi ta kira kuma ba a dauki kiran ba da wannan ana bada hakuri ne sakamakon kiran yayi yawa an samu kira sama ga mutum 100 saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karban mu na wannan aiki da muke yi kuma ya sa muna yi ne don shi insha Allah ta'ala zamu tashi inda al-Sheikh Abdullah yake cewa mun tsaya ne a baitin da Sheikh Abdullah yake fada wa annahu yaqbahu an takraha ma yaf'aluhu maulaka fika fafhama li annahu ashfaqu wa huwa arhamu alayka min nafsika wa huwa ahkamu fi fi'lihi wa lam yurid bi hadha إلا لنفعل لك فرض ياذا يهون استحضارنا ذا الأصل تسليمنا لما قضاه جلا ثالثها إن الدنيا فانية ضرتها آتية وبانقية وأنت فيها زائر مسافر لابد بانتهاء من يسافر فاحتملا مشقة الطريق فعن قريب تنقضي رفيقي وجد كل الجد في عمارة دارتك التي تكون غاية تفز بهذا الأمد القليل بنيل كوثر وسلسبيل فاستحضروا ذا بعقول ثاقبة تهن عليكم تلكم المراقبة. تو الشيخ عبد الله إذا ما أمنت با الدرس النسكة جبات يا جبات دا وصي يقرأ أكو وصي تفرقو إتتي مراقبة الله سبحانه وتعالى watu kiyaye Allah ta bangaren sayuwa da abin da ya wajabta da kuma nisantar abin da ya hana. Wannan wasiya ta farko kenan. Sannan yazo yi mana wasiya ta biyu shine at-taslimu li qada'illah, cewa duk hukuncin da Allah yayi to ana buƙatar gare ka kai bawa ka sallama ka miƙa wuya. Wasiya ta uku shine adamu mura'ati ahwalin nasi fima yuhibbuna wa in khalafa shar'a, shine kada ka biye ma mutane biyar abin da zukatansu suke so ko da abin da ya saba ma addini. Wannan sune wasiyoyi guda uku da ya gabatar, sannan kuma sai ya kawo usulu nasu, wato waɗancan wasiyoyi kamar rassani suna da turaku suna da sayu. Kiyaye wa'annan wasiyoyin to sai yace zai taimake ka game da tabbatuwa akan su waɗannan usul guda uku. Tushe na farko sai yace an-naf'u wad-durru min Allah subhanahu wa ta'ala, duk sanda kaga amfani ko cuta ko sharri to daga kaddarawa Allah ne, wannan hukuncin ya fito daga Allah madaukakin sarki. Sannan tushe na biyu yace kuma at-tasrifu bi yadillah, jujjuwe al'amura a hannun Allah yake, wanda shine Shehu Ibrahim Iyas ya kwace ma Allah yace shi ma yana yi, wanda an kai magana a satin da ya gabata. To kaga Shehu Abdullahi ya kawo cewa yana daga cikin turaku, yana daga cikin ginshikai waɗanda za su taimake ka wato ka zamo mai biyayya, mai cikakkiyar biyayya ga Allah madaukakin sarki. To akan wannan tushe muke, wanda a ka'idar ilimin balaga muka ce malam yayi abin da ake kira da al-lafu wa nashru al-mu'akkas. Malaman balaga suna kawo wannan, suna nufin lokacin da ka ambace abubuwa da dama a dunkule, sannan daga baya kuma sai ka zo ka dauke su kana sharihin su, kana kawo wasu abubuwa waɗanda suka yi munasaba ga waɗancan abubuwa da suka gabatar, da aka gabatar. Da Malam Abdullahi ya tashi kawo wasiya sai ya fara da al-muraqaba, sannan ya bayyanta da at-taslimu li qada'illah, sannan ya hukumta da adamu mura'ati ahwalin nasi fima yuhibbuna wa in khalafa shar'a. To da zai yi abinda ake kira da al-lafu wa nashru al-murattab, to kaga in ya tashi bayani sai ya fara da al-muraqaba, sannan yayi magana da at-taslimu li qada'illah, sannan daga ƙarshe sai ya rufe da bayani da adamu mura'ati ahwalin nas. To amma sai yayi abinda ake kira da al-lafu wa nashru al-mu'akkas, shine da yazo sai ya fara bayani akan wasiya ta farko ta ƙarshe, shine adamu mura'ati ahwalin nas, shine cewa an-naf'u wad-durru min Allah subhanahu wa ta'ala, duk sanda ka san cewa duk sanda ka kiyaye Allah madaukakin sarki, ka tsayu da abin da yake dora maka, sannan kuma ka san cewa babu mai yin komai sai Allah subhanahu wa ta'ala, baka damu da mutane ba, baka damu da ka dada musu rai ba, kai abin da suke so, kai dai kana yi ne ga abin da Allah yake so mahaliccinka. To wannan zai taimake ka sai ka sallama kan cewa duk wata cuta ko wani sharri idan ya same ka daga Allah yake, ba wurin kowa ba. To sai fara da bayani da na ƙarshe, sannan kuma sai ya biyo ga ainihin wato at-tasrifu jujjuwe al'amura hatta abin da ya shafi rayuwar ɗan adam. To wannan ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki, bai shafi haƙƙin halittu ba. Bawa baya tasrifi, duk wanda ya ce maka yana tasrifi to ƙarya yayi, sannan kuma yana takara game da wani aiki wanda yake banta ga Allah subhanahu wa ta'ala. To daga ƙarshe dai sai a Sheikhu Abdullahi ya rufe da cewa yana daga cikin abu mai muni ka kyamaci wani aiki da Ubangijinka yayi game da kai. Allah yayi wani hukunci game da kai na abu mai kyau ko na mara kyau, amma kuma ka ji a ranka wannan abun bai maka ba. To wannan abu a Sheikhu Abdullahi ya ce yana da muni. Me yasa? Sai malam ya kawo jumla ta aliliya ya ce li'annahu, domin shi Allah maɗaukakin sarki ashfaqu, shi ya fi tausayi alaika a kanka, min nafsika daga kanka. An san cewa kowa yana tausayin kansa, to amma yadda Allah yake tausaya ma bawa to ya fi ƙarfi ya fi tsanani sama ga yadda shi bawan yake tausayin kansa. Wa huwa arham, anan dole a ce wa huwa, in ka ce wa huwa baitin zai kalle. Wa huwa arham, kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine yafi jin kai, yafi tsananin jin kai alaika bisa gare ka, min nafsika daga kanka. So da haka duk yadda dan adam yake ganin yana tausayin kansa, to Allah yafi shi tausaya ma kansa, dan shi ya halice shi ba tare da shawara kowa, ba tare da zabin kowa ba. To ashe duk sanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wani hukunci gare ka, ba yayi na dan baya son ka ba, ba yayi na dan kyamata zuwa gare ka ba. Wa huwa ahkam, kuma Allah madaukakin sarki shi yafi kowa iya hukunci, shi yafi kowa iya hukunci. To tunda shi yafi kowa iya hukunci, ashe duk hukuncin da ya dace, ko da a zahiri kai kana ganin cewa ai hukuncin nan da Allah ya bai dace ba, ko da kana jin haka a ranka, to a wurin Allah subhanahu wa ta'ala hukuncin ya dace, shi yafi cancanta da kai, shi yasa Allah ya wannan hukunci. Misali, wani zaka ga jarabtar da Allah ya masa rashin lafiya ne, to sai ka ɗauka cewa wannan hukuncin shi yafi dacewa da kai. Wani kuma talauci, wani damuwa, wani matsaloli da dama, kowa dai da irin abin da ake jarabtarsa da shi. To duka Allah yana yin haka ne gurgurdon a halayen mutane, kuma gurgurdon yadda yake son ya jarrabe kowa. Wani jarrabawarsa an fitine shi da addini, cikin addini wani jarrabawa ta take. To haka zaka ga wani an fitine shi da rayuwar duniya, to kowa da irin tashi jarrabawa. To shi yasa zaka ga wani an bashi ilimi, an bashi karatu don ya amfanar da mutane, amma sai Allah ya jarrabe shi sai ya zama sharri ga al'umma. To duka wannan a hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya fi kowa sanin halin kowa, kuma ya fi tausayin kowa. Haka kuma idan Allah ya baka alkhairi, ba shi ke nuna cewa ka fi kowa ba, ba shi ke nuna cewa Allah ya fi son ka sama ga kowa ba. Shi yasa ya baka dukiya, shi yasa ya baka lafiya, shi yasa ya baka karatu. Ta yi akwai wani talaka ne, ko kuma bai da ilimi karatu irin wannan da za a ce wani malami ne, amma kuma Allah ya fi son sa sama ga wancan da ya ba karatu. To shi ne malam ya ce wa hawa, shi Allah maɗaukakin sarki ahkamu, shi ne mafi iya hukunci, alaysa Allahu bi ahkamil hakimi fi fi'lihi, a cikin aikinsa, duk aikin da Allah ya yi to shi ne ahkamul khalqi gaba ɗaya. Sai ya ce kuma walam yurid, shi Allah bai nufi bi hadha, da wannan hukuncin da ya yi zuwa gare ka na alkhairi ko kishiyar alkhairi, illa li naf'in laka, sai don amfani gare ka. Shi yasa ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi ne, babu sharri a ciki. Idan Allah ya turo ma ni'ima, ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, sai ni'imar, sai godiyar ta zamo alkhairi gare ka. In kuma Allah ya turo maka bala'i, ka gode, kai ya haƙuri, ka maida lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai kuma hankurin ya zamo alkhairi gare ka, sai a baka lada haƙuri. Can kuma da kai godiya aka baka ni'ima, sai a baka lada ta godiya. To ashe kaga abin amfani ne. wasu lokuta kuma so tari Allah yana jarabta ka da jarrabawa saboda ya karkare ma wani laifi da kake yi. Wani lokacin kuma Allah yana yi ne don a daga darajarka. Wani lokaci kuma ana yi ne saboda akwai wani abu da kake yi mara kyau Allah yana son ka daina. To sai ya jarrabe ka da wata matsala. To kaga illa linaf illaka. Duk hukuncin da kaga Allah ya yi ne don amfanin ka ba, da ba don amfanin shi ba shi. Shi Allah ba abin da zai amfana da shi. Sai ya ce kuma ya za ya kai wannan da nake magana da kai farba. Ka yarda da duk wani hukunci da Allah zai yi zuwa gare ka. In ya turo ma ni'ima ka yarda da ni'ima din ka gode. In ya turo maka kishiyar ni'ima jarrabawa kuma sai ka yi hakuri. Sai ka gode ma Allah maɗaukakin sarki. Wanda kaga an bashi kai ba a baka ba to kar kai mai hasada. Sai ka ɗauka da cewa rashin nan da nake da shi to shine alkhairi gare ni. Tayoyin da an bani irin ni'imar da anka ba wancan to sai in lalace. To sai malam yace idan kai ya haka yuhawwinu zai sawwaka gare ka ko kuma yuhawwinu zai sawwaka istihdaruna halartowan mu zal aslah da wannan tushen. Ma'ana in mun ka yadda da wannan tushen da ake magana a kansa na cewa a subhanahu wa ta'ala shi ne almutasarrif fi ibadihi ko kuma fil wujudi ko fil kauni. To idan muka halartu wannan asali a cikin zukatanmu, mala ya ce to zal asla, idan muka halartu wannan asalin to yuhawwinu zai sawwaƙe mana taslimana miƙa wuyanmu lima qadahu jalla ga duk wani hukunci da Allah maɗaukaki ya yi. Duk sanda ka san cewa komai yana fitowa ne daga Allah, to kaga ba zai maka wahala ba sadda Allah ya turo maka bala'i sai ka sallama wuya. A wai ka shiga bala'i sai ka ce ai wane ne, su wane sun kai min kaza, su wane suka yi min kaza. To matsalar kana da matsala ne a babin kadaita Allah wajen tasarrufi. Da ka yadda da cewa da annafu wa dur abin nan at-tasrifu bi yadillah yusarrifu al-ashiya kayfa yasha, Allah yana jujjuya al'amura yadda yake so. To inda ka gamsu da haka ba za a samu wannan matsala ba. Sai ya zan in an turo ma rashin lafiya sai ka ce daga Allah ne. Idan an maka rasuwa sai ka ce daga Allah ne. Ko in an turo ma talauci sai ka ce mi daga Allah ne. Saboda mi dama ka san cewa Allah ke jujjuyawa. Ba za ka ce waliyi wane bane ko shehu wane ko aboki na wane ko wane kaza 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 kaza, a'a za ka miƙa waya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala. To shine yace istihdaru nazal asla, halartowan mu ga wannan tushe a cikin zukatanmu, wannan ginshiki na cewa juya al'amura yana hannun Allah. To yuhawwin zai sawwaƙewa gare mu taslimana miƙawan mu lima qadahu jalla ga hukuncin da Allah maɗaukakin sarki ya yi. To wannan shine ƙarshen asli na biyu. Sai ce salisuha, tushe na uku daga cikin al-usul, ya ambaci al-aslul awwal shine ad-durru wan-naf'u min Allah. Al-aslu thani shine at-tasrifu bi yadillah. To zai shiga na uku. Sai mala yace inna ad-dunayya, ba inna ad-dunya bane, inna ad-dunayya, saboda haka nunun din nan tana da abin nan tana da wasali. Inna ad-dunayya tasgiri ne na ad-dunya, lalle haqiqa wannan yar duniya. Mala yace faniya, mai karewa ce. Bi ma'ana ka sa a ranka cewa duniya mai mi mai karewa ce. Kullu man 'alaiha fanin, a gani duk abin da ke bisa doron ƙasa Allah ta'ala yace zai kare. To ka kaddara kai zaka kare, abin da ka tara zai kare, duniyan ma za ta kare.
wannan shine al-aslu al-thalis shi kuma yana mutabaqa ga na farko kai kuma ga karatun kaman nan ha sa kai to sai ka bari an gama ka gyara shi yasa nake fidda ku waje ba ni son ina karatu ana daukar min hankali to sai yace inna dunayya haqiqa ita duniya faniya mai karewa ce don ka san duk abin da a cikin duniya mai karewa ne to meye matsala shi kuma abin da zai taimake ka game da wannan al-aslu shine al-wasiyatul ula ita ce al-muraqaba kiyaye Allah duk sanda ka kiyaye Allah ta hanyar bauta masa da abin da ya wajabta maka da kuma nisantar abin da ya haramta ma to sai ka dauki cewa ai duniya ba komai bace in ma Allah ya bani to bazan dauke ta wani abu ba ta yadda za ta shagaltar da ni daga bautan Allah in ma Allah bai bani duniyar ba wasu yabba to babu komai domin me karewa za ta yi abin nan dake hannunsu karewa zai yi in sarauta ne in dukiya ce in ma lafiya ce in ma karfi ne ko menene tunda Allah ya ce kullu man alaiha fanin to kaga magana ta riga ta kare to sai ce darrataha ba darratu darrataha kishiyar duniya ita ce mi lahira sai ce atiyatu ita kuma mai tahowa ce za ta zo wa baqiya sannan kuma mai wanzuwa ce ita ba ta karewa kaga duniya ita ke karewa amma kishiyar duniya ita ce al-akhirah sai mala yace atiyatu mai tahowa ce wa baqiya kuma mai dawama ce ba ta karewa ita saboda haka dukkan mu a nan duniya zamu yi abin da zamu yi mu kare mu koma lahira lahira Allah ya shirya gidaje guda biyu akwai gidan wuta akwai gidan aljanna to dukkanin su idan aka yi hisabi aka sa yan aljanna aljanna yan wuta to shikenan an riga an kammala rayuwa ce ta har abada ba butuwa ba karewa sai ce wa anta fiha sannan kai fiha a cikin duniyan nan za'irun mai ziyara ne musafiru kuma matafi ne dukkanin mu nan ziyara ne muka yi kamar kana garin ku ka tashi kamar garin ku ka je wani gari domin ziyartar ƴan uwanka abukan addini ko ƴan uwa na nasaba ko ƴan uwa dai na mu'amala da sauransu domin ka je ka gansu in ka gansu sai ka dawo to shine misalin rayuwar mu ta nan duniya shine misalin rayuwar mu ta nan duniya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abdullah dan Umar yake cewa kun fid dunya ka annaka garibun aw abiru sabilin ka zamo cikin duniya kamar kai bako ne ko kuma matafi aga bako ko yaushe ya san a rai ne cewa mai barin wuri ne ko yaushe haka sannan matafi ka ci gaba sannan matafi shi kuma biyo wayayi da ya biyo saboda haka kan hanya yake ko yaushe mai tafiya ne bai da wani wuri wanda za a ce gashi mustaqillun ne ko kuma sabitun ne lau bai da shi to haka rayuwar mu ta duniya take shi yasa haka kullun wasu tafiya suke yi koda kaga kai baka tafi ba eh to tafiya kace bata kare ba duk sanda tafiya ka ta kare kai ma tafiya zaka yi yasa yau kaji an cewa ne ya mutu wanci ta mutu wasu sun mutu saboda mi ziyarar su da suke da suka zo yi don ta nan duniya ta riga ta kare iya tafiyar da za su yi ta riga ta kare mu ma din lokaci muke jira sai mala yace la budda kuma babu makawa bintihai man yusafiru da tukewa wanda yake tafiya komi tsawon tafiyar kare kana da mi kana da gaya kana da wurin tukewa ba za ka ga mutun ya shiga mota ko ya hawa abin hawa zaina wani wuri in ka tambaye ina za kana ya ce ma shi bai san inda zaina ba sannan tafiyar tashi kuma ba ta da gaya eh to tahiyyar ta mu a nan duniya wurin tukewa ta shine kwanakin da Allah ya yanka mana kwanakin da Allah ya yanka mana zamu yi a nan duniya in sun kare tafiyar ka ta riga ta yi ta kare to shine yace labudda babu makawa binti ha'i da karewar man yusafiru dukkanin wani wanda yake matafi ma'ana munan da muke rayuwa nan duniya tafiya annan muna yi muna nan muna tafiya kuma karewa tafiyar za ta yi fahtamilan mashaqqatat tariqi saboda haka ka jure ma wahalar tahiya duk wanda an matafi ya san cewa zai mi zai wahala to duk wanda ke cikin duniya shi ma dole mi dole sai ya wahala da kaga kanka cikin duniya ka san cewa akwai wahala shi yasa ko kaga mutun ya ji dadi to akwai wani bangare kuma da Allah ya jarabe shi na mi na wahala wani ma kamin dadin yazo sai ya yi mi sai ya wahala wani ma yana cikin jin dadin Allah zai cire dadin sai ya kawo wahala to wahala kuma ba za ta kare ba sai san da kan mutu kuma in ka mutu da imani shi yasa mala yace fahtamilan mashaqqatat tariqi ka jure ma wahalar tafiya kaga nan duniya a matsayin mu na bayi akwai wahalhal ko na farko akwai at-takalifu shar'iyya ko kuma hukunci na shar'a su karan kansu suna da mi suna da wahalar kiyayewa akwai dokoki da Allah ya dora mana akwai wasu abubuwa da rayuwar mu take so shi kuma Allah bai son su duk sai mun yi hankuri akwai musibu da zamu yi ta haduwa da su su ma sai mun yi mi sai mun yi hakuri to shine mallan yace fahtamilan ka jure ma mashaqqatat tariqi wa halhalun hanya ma'ana yana son ya nuna maka kai hakuri da matsalolin rayuwar duniya masu karewa ce sai ce fa'an qaribin ko kuma can na karshe rafiqi ya kai abokina eh akwai kaddara harfin nida'i ai ya rafiqi to ya halatta a shafe harfin nida eh kamar yusufu a'rid an haza ai ya yusuf sai aka shafe harfin nida rafiqi ya kai abokina fa an qaribin nan kusa tanqadi ko tanqadi zaka kare ma'ana nan kusa rayuwarka zata kare in ka kare kuma wahala in dai ta duniya ta tayi mi yanzu ta yinki sai dai wahalar lahira in baka mutu akan imani ba Allah ya samu mutu akan imani sai ce wajudda kai kokari kullal jiddi ba kullu bane kullal jiddi kai kokari dukkanin kokari fi imara wajen araya daratika gidanka allati takunu gaya wadda ita ce za ta kasance matuƙa gare ka shine gidan lahira ma'ana nan duniya tunda ya gaya muna ai matafiya muke ko zama muke yi na dan wani lokaci na tanfurari to sai ce kai kokari wajen raya daratika gidanka allati takunu gaya wadda za ta kasance ita ce gaya ita ce manufa ita ce ƙarshen lamari shine gidan lahira kakka raye gidanka na duniya ka kashe gidanka na lahira sai kai hasara sai ce tafuz za in kai haka zaka rabauta bi hazal amadi da wannan zango na rayuwa alqalili wanda yake dan kadan ma'ana rayuwar duniyan nan gaba daya to rayuwa ce ya kadan kamar yadda yace mata'un qalil jin dadi ne dan kadan saboda yana yankewa sai ce binaili saboda samun kausarin quramat alkausar ko alkhairai masu yawa shine quramat da Allah ta'ala ya hore mu annabi wanda za a sha a gidan aljanna wasu malamai sun ce akwai guda kamin sirat akwai guda kuma cikin aljanna ya an shiga. To zaka rabota da samun ruwa na Al-Kausar wa salsabili da kuma ruwa masu dadin hadiya. Su ake kira salsabili. Amma ha sharadin samun wannan guda biyu sai in kai mi in ka raye gidan na shi lahira. To sai malam ya ruhe muna da wasiya yace fastahdiru ku halarto za wannan abin da nake gaya muku wannan asalin da nake gaya muku na ƙarshe to ku halarto shi bi uqulin da hankulla saqiba masu haske mana da hankullan ku masu tsananin haske to shine malam yace ku halarto da hankullan ku ga wannan asali da hankullan ku masu haske saboda Allah ya ba dan adam hankali don ya dinga ganin al'amura yadda ya kamata sai yace in kuka yi haka tahun zata sauƙaka gare al-muraqabatu kiyaye Allah tahun zata sawwaka alaikum akan shine tilkumul muraqaba kun ga ya fara da wasiya ta farko sannan da yazo kuma wajen bayani sai ya ruhe da tushenta ma'ana ku halarto da wannan asali na ƙarshe shine cewa inna dunayya faniya darrataha atiyatun wa baqiya sai ce to ku halarto da wannan bi uqulin saqiba da hankulla masu tsananin haske tahun zata sawwaka alaikum gare ku tilkumul muraqaba waccan kiyayewa da an ka fara magana da ita ga Allah subhanahu wa ta'ala to nan zamu dakata insha Allah sai mu dora ta'aliki a karatu na biyu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته